sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fata an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba, a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na san yana an tashi lafiya
lafiya kalau malama gari da fatan an waye gari lafiya
lafiya limi ya aka ji da wannan lamari an fara shiga sanyi ne kuma ya dauki hankalinka a wannan makon a nan Amurka
eh to an fara shiga sanyi kamar yadda kika ce to amma kuma wato shirye-shiryen zabe za a ce tunda kin san aski yana kusan kawowa gaban goshi saboda haka yanzu hankali ya karkata duk da yake Amurkawa sun yi hasashe ko kuma sun yi zaman dakon jiran wato karakkiya a muhawara ta biyu da aka shirya gudanarwa a wannan makon tsakanin shi shugaba Donald Trump da kuma tsohon mataimakin shugaba Joe Biden. To amma kuma abin bai yi ba saboda wasu matsaloli to ba a ci matsaloli saboda dai wasu al'amura da suka taso to shi ma dai wani karatu ne zan ce nayi na demokradiya yadda take aiki ta yadda wato kowa tashi damuwa ko kuma damuwar kowa abin dubawa ce. Kowa in yayi korafi to wajibi ne a tsaya a duba masa kuma a dauki mataki akan wannan ba kamar wasu rare da ke ga abubuwa yin su dai aka kawai kinni sirmi za a ce ba shiri ba yawa so abinda muke abin nan din kenan sai kuma na san yanzu ana nan mutane sun fara tarayyan kuɗi saboda za a shiga gara basa
ana ba magana kasuwar bakar juma'a
za a jaka da kasuwar bakar juma'a da menene za a shiga gara basar nan da na zo na tarar da sauranta in kina iya tunawa a bara kin san an ce da rai da lafiya da rai da lafiya shekara kwana ce
har
na shekara ta sake zagayowa
haka yake to bana da yake sabili da wannan annoba ta corona na gan amma riga an fara mai da hankali akan cin wannan kasuwar a hanyar sadarwa internet
ai gaskiya ne lalle haka ne gaskiya
madalla kamar yadda muke faɗa Allah ya sa mu ga bayan wannan corona Allah kuma ya ƙara ba mu ci gaba a kasashen mu mai koyi da duk abin da yake kawo gyara da ci gaba a kasashen mu na nahiyar Afirka
to amin sun ma'anin malama Grace
to na san yana zuwa da kai aka ce ya fi sako mun samu mun yi babban bako da ya tattaki zuwa ofishin mu dake birnin Yame domin shiga wannan shiri na abar ya huce ga bakon namu
ga gaisuwa Alhaji Ila Hakimi babban katami na binan da fatan kuna lafiya nan mun kasan Niger muna muku fatan alheri shirin abar ya huce na farko ina gaida Ramatu Isaka a nan birnin Yame bayan ruwa da fatan tana lafiya akwai ile jikan tagimba shi ma ine mai fatan alheri a nan birnin Yame akwai da kaumai da kama yaro kashi shi ma a nan birnin Yame akwai Haruna Hamidan bayan ruwa da fatan kana laya ine fatan alheri a nan birnin Yame Isani Adudu a birnin Tawa ina fatan kana lahiya akwai Asuman Makeri Tabbafat ina fatan shina lafiya akwai Musa Boss Gaya da uwar gida tai Aishatu da fatan duk suna lahiya Hamidu Kalallagwa Gudun Maria Region Difa da fatan kuna lafiya a garin babban Katami zan gaida uwar gida Zainabu Abu da Aishatu Adam Kaura Asha ina ko in ce Kaura Abdu ina fatan duk suna lafiya a mirin babban Katami in gaida mayor an siya mayor Abu Lawali ina fatan yana lahiya mayor mai ci yanzu Abu Huriratu Alhaji Ibrahim ina fatan kana lahiya bis mayor ya unhu da fatan kana lahiya SJ na mirin babban Katami Isaka Isa ina fatan kana lahiya SM mirin babban Katami yau Abubakar ina fatan kana lahiya ita sibil merin babban Katami ila mamman ila ina fatan yana lahiya sai receiver na merin babban Katami Sidi Muhammad da fatan tukuna lahiya na gode murya America
bai inda Allah bai marifa dirmi ala tagdo lamdo an ko tagi lawan an ko tagi jawro tagi sarki kofa Allah ba
to kamar yadda muka saba za mu bude wannan babi da gaisuwar fata alheri da taya murna ga turakin Jangebe Shehu Abdullahi Jangebe tsohon controller hukumar shige da ficen baki ta Najeriya wanda ya retire ya bayan kammala aiki kai retire ka aje aiki babbar
haba ai ka gama lafiya irin wannan yanayi
Allah ya ba mu damshin shi ko
sai gaskiya ka Allah ya ba mu damshin shi kuma Allah shi wa sauran rayuwa albarka
amin suma amin
to malama Grace bari kuma mu yi amfani da wannan dama domin isar da sakon ta'aziyya ga abokin aiki wato dan jarida ma'aikaci a gidan talabijin na Rima dake Sokoto a jihar Sokoton Najeriya Umar Shehu Mainiyo ko kuma Umar Shehu Sakkwato wanda aka fi sani da Andabo saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Fatima. Muna fatan Allah ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta, kuma Allah ya sa aljanna ce makomarta, sannan sauran iyalai da kuma mu duka Allah ya bamu hakurin jure wannan rashi. Muna mika ta'aziyar mu ga Umar Shehu Sakkwato akan wannan rashi da aka yi.
Haka yake, to amin summa amin.
Cynthia, 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 wanda wurin ki daya babu wani. Cynthia, 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 wanda wurin ki daya babu wani. Cynthia, wanda wurin ki daya babu wani. Hausa ya raba da Ibo ba mu rabe ba.
Na an saka cikakke na sanyi na kamar da muka faɗa, koda zamu sati muna karantowa ba za mu kammala ba da dimbin yawan
kowane
mako muna ƙara samun dimbin masu shigowa ne suna bayani a wannan zaure.
Ai, gaskiya kan akwai ma waɗanda ba su ma sami shigowan ba, muna ta samun kiraye-kiraye na mutane waɗanda suke cewa ba su da internet ne za su shigo ta Facebook ta menene. Akwai wanda ya ce min do Allah wai in bashi address din gidan waya zai turo wasiƙa ta gidan waya. Nace mishi to kai ko in ka turo wasiƙa ta gidan waya ina tabbatar maka kamin ta iso nan mun riga mun wuce wannan tambaya mun shiga wata
babban magana. To na sani da za mu ce kamar yadda muka saba, mutuna ba a gurguje
haka ya kamata
labarin da muka bayar ko
eh kware da gaske haka ya kamata malama Grace.
Da to labari ne muka bayar na magidanci da ya je masallaci, malam yayi wa'azi yace duk in iyalansa suka yi girki ko da dadi su ce da yayi dadi, ko in suka yi kwalliya ko ba kyau su ce ta yi kyau, ya koma gida kuma aka ko da sa'a dai da rashin sa'a dai dai ba zan iya sani ba dai, matar ta karbo abinci a makwabta ko me ya fa kila ko bai ba da kudin shefa ne bane oho.
Ko wani abu ya sa kila ba mamaki ta dan fita makwabta ne ko ta dan je wani wuri da ta dawo ta ga ta makara
ta makara
ta dan ta ga cewa ita bari ta yi hikima, in ta ce ta yi abincin nan ba mamaki mijin in ya dawo yunwa ta abin nan sai ta dan nemo makwabta don ta dan abin nan mishi.
Yawwa, to sai ta karbo abincin nan wannan karo a makwabta, kuma yana dawowa ya tuna da yana cin tuwo ya je ya tuna da wa'azin malam sai ya fara ya batuwo amsoshin da muka samu kenan a wannan mako bari mu fara da wannan amsa ta din m gadi gadi
Kano
din m gadi gadi ko yace mata ta fi sakarci domin inda a ce mai wayauce tunda har ta iya zuwa makwabta ta karbo abinci abin da ya kamata ta yi kawai ta ba mijin dan yana cewa ya dadi ta ta murmushi da ta murmushi bayan ya gama ci washigari ta sulala ta koma makwabtar nan ta dubi sani ya akai wannan abinci mai dadi dan ta samu ita ba dai
a gaskiya yana da hikima to shi kuma Ibrahim Aliyu cewa yayi wato Ibrahim Aliyu daga Barkinla da jihar Plateau a Nigeria cewa ya gaskiya dukan su sakarkaru ne ai ita matan nan kamata ta yi shiru ta rufawa kanta asiri kai mai gida kuma waye ce don malami me yasa ka faɗi cewa malami ne ya baka umarni shi ma yayi wauta saboda haka dukan su sakarkaru ne
ya to doka ji sai kuma Abdullahi dan birni shi ko cewa mijin da ya fi sakarci
to me dalilin shi
bai ce bai ba da dalili ba haka kawai yace miji ya fi sakarci
to shi kan Yunusa Muhammadu ya bada nashi dalili yace ni ana ganin matar ta fi sakarci don kamata yayi ta yi hakuri har ta sake wani girkin tukunna idan na makwabtan yake yabawa baya yabon nata to ya rage nashi abin da ya faru shi ya janyo shi
to Usaini Dangote Karasuwa da Yusuf Maileda Gololo da Elias Ibrahim Kedi dan Bushiya da Ibrahim Haruna Abubakar dukkan su cewa suke matar ta fi sakarci
aha to shi ko Andrew Shinkut cewa shi gaskiya mijin ya fi sakarci domin fa wato kamar shi yana ganin kamar kullun abincin da yake ci ba dadi to sai kuma aka yi rashin sa'a wanda matar wanda yace yana da dadi matar ce ta karbo daga makwabta to in yi ya fadi haka nan kuma ko shakkawa matar za ta ga kenan matar za ta ji ma kamar ya ma san da cewa daga makwabta ta karbo abincin shi yasa yazo yayi wannan ba
ra'ayin shi yazo da Mustafa Ibrahim dan Gaida Niger yace shi a gaskiya mijin ya fi sakarci saboda yaya za a ce wai shi sai ya bari malami ya ce mishi ya zo ya yaba abinci zai yaba kuma faɗa cewa ma ya yaba ne dan malam ya ce
to shi Abba Kiyari da kuma Ibrahim Iro Modaki dukkan su dai sun aiko ra'ayoyi daban-daban amma dai sun yi muwafaka inda suka ce su gaskiya matan nan ta fi wuta don shi Iro ma dariya ma kyalkyale da ita yana cewa wayyo ciki na matar ta fi wauta gaskiya
sai Ibrahim Haruna Abubakar da Shaibu Mamman Jingwilma da Babaye Gambo da Magaran Nijar da Mustafa Ibrahim Nijar da Usman Umar dukan su cewa suka yi mijin ya fi sakarci
aha to kinga shi kuma Yahaya Bello cewa wai ai bai gane bane da hakuri zai yi ya ci gaba da yabawa a koda yaushe in ya zo gida amma hakan ya nuna shi da sauki yake so ya aiwatar da ilimi a aikace ai sai an sha wuya akan sha dadi shi ko kin ji nashi ra'ayi
to sai Usman Umar yace matar ta fi sakarci
to da shi kuma takwaran shi Usman Darafta cewa wato shiri mai farin jini maganin hawan jini gaskiya matar ta fi wauta ai sai ta kyale shi tunda dai bai ga sadda aka kawo abincin ba gaskiya ta tona wa kanta asiri
to sai Awwalu Ma'azu da Ibrahim Umar Forever Gashuwa da Elias Ibrahim Kedi dan Bushiya da Usaini Dangote Karasuwa sai kuma Sadiq Habu da Muhammadu Isa Kablewa dukansu cewa suka yi matar tafi sakarci. Ya ake tafin cewa matar tafi sakarci?
Ba mamaki ita ce tafi sakarcin, don ko a Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa a jihar Sokoto shi ma matar ya ce, shi ma Jibrin Umar na gaba shi kuma mamiji ya ce, amma Gambo Babawo da ya ce da Yusuf da Sadi dukansu cewa suka yi matar ce tafi wato sakarci, kamar Abubakar Kolo Gaidam shi ma ya ce matar ce tafi sakarci saboda wato ta fallasa kanta.
Shi Adamu Yusuf kawai abin da ya ce tabbe, sai Awul Bu'ahu ya ce matar ta fi sakarci a nawa. To sai Babawo Mato mai addu'a da Muhammadu Nura Abubakar Salihu daga jihar Maradin Jamhuriyar Nijar da kuma Isa Lawan Girgir jihar Yobe Najeriya da Bashir Kansila mai tunkunya Dingir da Usman Modu Kawu daga Damaturin jihar Yobe, sai kuma Ibrahim Haruna Abubakar sai Usman da Rafta dukansu cewa suka yi matar ta fi sakanci.
To tuma da lamar magaras kamar da muka faɗa kin san komai kirkin ka baka ganna kasuwa bare mu
gaisuwa haka yake
na'an da gaisuwa. To anan kuma akwai Jibrin Umar na Basa da Gambo Babawo da Abubakar Kolo Gaidam da Abdullahi Hayya daga Jamhuriyar Niger da Awwal Chindo sai Sade Saidu Daura da Jibril M Yauka da Usman Fari Jebuwa Ward da ke jihar Yobe sai Ali Hayya Jafaru Unguru. Malama Grace, rabin waɗannan da na faɗa na farko duka cewa suka yi matar ce, amma biyu na ƙarshe sun ce mijin ne ya saka ce.
To an yi kunnen doki
ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata bamba fare sarki ne wage yace duk sawawa dagaciyawa ne mazalura da harshen ka alƙalin zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma shi kuma mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma gini ne.
Malama Grace, kafin watakila ki kawo masu sauraronmu kacicikacicinmu na wannan makon.
Ai kai ne za ka kawo kacicikacicin wannan makon na sanyi.
To kacicikacicin nan to sai dai ko ai mana bayani shin yaya aka ji ko da wannan lamari, don wato abin bai ma kamantuwa ba a kwatantawa.
To
wato Malama Grace, ina kin san lokacin mulkin mallaka ko mulkin Turawa?
Haka.
To Bature ke san Bature ne yake shugabanta. To sai Bature ya kai ziyara a fadar Borno. To sai ya ga, amma Malama Grace, da na so in ce inda ma na tsaya, bari mu yi ka'ida da ke kada ki dariya, fa in zan baki labarin nan.
ai ka tuna wallahi Muhammad Hana Dariya ba gwamna Bauchi ba
to malama Grace Bature sai je fada yana zuwa fada sai ya ga ina irin dogara wannan waɗanda idanun nasu jajajir gashin baki
masu
fushi da fushin wani ma ai ba ma na sarki kadai ba masu fushi da fushin wani ma jira kawai ko iska ya kada sai sun fusata
sai sun mangare ka
to sai ya gansu ga su in ga miki ido curko kowane gashin baki kamar shi ya sa ma kanshi
to ba
to shine sai Bature ya tambaya ya ce to waɗannan kuma su wane ne sai aka ce mishi waɗannan su ake kira dogarawa su ne askarawan sarki
taufa
ce duk abin da ka ga ya zo zai sami sarki to sai in ya same su ya wuce sannan ya ka taba sarki bai mayuwa ya kai ga sarki su ne za su tare shi haka abin yake ya ce aka ce kwarai da gaske ai sun gummace su mutu in gaya maka da wani abu ya kai ga sarki sai ya ce to shi kenan Bature ya gama ziyara shi sai ya koma abin NA aka ce mawurin irin da ya ofishin su sai ya koma sai ya yi abin nan to ran nan sai bayan an manta da zuwan shi sai ran nan sai ya aiko ya ce da Allah yana neman sarki ya aika mai dogarawa ne gaba ɗaya yana son ganin su a can office to ke san lokacin turawa ke san lokacin mulkin mallaka na
komai su kace
dole
ai
to sai sarki sai ya aika sai ya ce to ku tashi duk ku tafi sun ka tafi suna fitowa suna zuwa sai aka tara su nan bakin kofar gida sai ya tsaya da su nan sai ya fito sai ya ce musu to ina ne shugabanku
shi Bature
sai ya fito waje sai ya ce ina shugabanku sai suka nuna sarkin dogare suka ce gashi nan shine shugabanmu sai ya duba da kyau ya ganshi duk ya murje wani gashin baki da wani idon shaka sai ce wannan ne shugabanku sai suka ce sai ya ce to ku jira shi kai shigo ciki sai ya je da Bature dama ya shirye ya je da sarkin dogare a cikin gida ya kai shi can cikin daki haka dining table haka wurin cin abinci dama ya shirya mai gara da abinci da kaji da menene sai ya ce zauna ka ci abinci tukunna kamin mu fara magana ina zuwa to sai ya bi ta hanyar bayan kici sai ya je ya dauki wuka dama akwai wani da akuya da ya aje sai ya yanka da akuyan sai ya rike wuka ya fita da ita tana wai to suna komawa sai suka koma kawai suka fadi gaban sarki suna ta irin suna hoka suna abin nan din suna wallahi ai ranka dai ai mummuna al'amari ya faru yace me ya faru shin suka ce wallahi Bature ya yanki sarkin dogare sai yace me suka ce wallahi Bature ya yanki sarkin dogare kuna gani suka ce mun gani ya yanke shi suna nan suna cikin fadi haka kawai sai ga Bature ya zo tare da sarkin dogare in ga miki yayi mai kyauta ta tufafi da menene suna shiga sai ya ce sarkin dogare dan jira nan sai ya shiga sai aka ce gashi nan wallahi shi yanki sarkin dogare sai ya ce shi yanki sarkin dogare ya ce kai shigo bawa Allah sarkin dogare ya shigo ya hani an sai yana faduwa sai ya ce ran kadai ayi min gaisuwa ga Bature ya yi mini goma na arziki yace ya an kai halar ko da aka ji labari yace ashe ku ba zaruman kowa kuke ba ashe
ai zaruman nan gani da ido ne ba nan a bayan fage ba ne
kai wani misarake daga jihar Sokoto ya aiko mana wannan labari muna godiya kwarai da gaske
da jin labarin sarake ne
ai gaskiya kamar
ko ba za ku iya kamar yadda muke faɗa ko ba za ku iya aiko mana da labarin naku idan kuka garzaya shafin mu na sada zumunta Facebook mun kafa wannan labari mun kuma da ba Julie tana daga mana hannu sabili da aka tina su ja burki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri
kuma
dai da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma anjima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.